سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake kawo mu a wannan lokaci a wannan rana ta Alhamis wanda yau muna 8 ko 9 ga Sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da 2 ga watan 4 shekara ta 2020 miladiya dan ci gaba da wannan shiri namu a cikin wannan radio namu mai albarka Iza'atul Khair radio al-khairi wanda muna nan cikin wannan shiri wanda muka masunan fafiru ila Allah kuma duk kofa mu duka baki ɗaya mu koma ma Allah subhanahu wa ta'ala domin idan muka koma ma Allah subhanahu wa ta'ala za mu samu tsira za mu samu ainihin mafita daga cikin wannan hali da muke ciki wanda kuma wannan shine zama na hudu a jiya mun kawo daga cikin abubuwan da ya kamata musulmi duk lokacin da wata annoba ta faru ko wata masifa ta faru ko wani ibtila'i yazo irin yadda ya kamata musulmi yayi mu'amala da abin a mahanga ta addini dan kai zaman to musulmi ya saki akida kai ya saki karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kari da dadi kan abin da ya gabata a baya wanda aje mun ga cewa yana rage cikin abubuwa gaba ta karshe da muka tsaya akai abin da ke kawo Allah subhanahu wataala ya dauke mu al'umma annoba a samu umarni da kyakkyawa da hani da mummuna lokacin da aka samu annoba ta yadu to a lokacin ya kamata malamai da almajirai da dalibai ilimi su zage damtse wajen nuna mu al'umma ga mafita bisa ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar a umbayi umarni da kyakkyawa ayi hani da mummuna masu hannu masu iya doka su buga doka wanda ya kamata ta buga ta buga su ma su shiga cikin al'amru bil ma'ruf ko su shiga cikin hay'atul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar abin da gaba ya ayin uwa daga cikin abubuwan da idan al'umma musulmai suka samu kansu cikin annoba irin abubuwan da za su sa Allah ya dauke wannan annobar alazance yawan ambaton Allah subhanahu wataala da safi da yamma da daddare domin dan adam ba abinda zai zamanto zai zame mai katanga da kariya kan fitintunu da annoba irin ambaton Allah subhanahu wataala domin ambaton Allah subhanahu wataala wata katanga ce wanda za ta kare dan adam daga sharri wanda za ta kare dan adam daga masibu wanda za ta kare dan adam daga bala'i wanda za ta kare dan adam da dukkan wata annoba in yana ambaton Allah subhanahu wataala zai hita cikin ainihin wannan to dole ne ya zamanto mu dukufa wajen lizimta azkar wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu ko na safe ko na yamma ko wadanda ake yi bayan salloli na farilla ko fita daga gida in zaka shiga daga gida idan dare yayi da sauran lokuta wadanda shari'a ta yi umarni ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ga irin lokuta kuma ga irin azkar din da ake daga cikin misali akwai karanta qul huwallahu ahad da kuma qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas mutum ya karanta su bayan sallar magariba da bayan sallar asubahi ya karanta su so uku wannan yana daga cikin abubuwan da ke kare dan adam da dukkan fitintunu da annoba in ya zamanto kuma bayan sallar isha da kuma bayan sallar ainihin azhar da la'asar su kuma ya zamanto ka karanta su ɗai in ya zamanto sallar asuba ce da sallar magariba su ne zaka karanta su uku sauran sallolin su ɗai wannan yana kare ka daga musibu da dukkan wata annoba na daga ciki yawan wadan hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim so bakwai ka fadi da sahi ka fadi da yamma daga ciki akwai fadan a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaqa ka fadi so uku yana daga ciki akwai fadin bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim ka karanta su uku da safi kuma ka karanta su uku da yamma daga ciki kuma akwai addu'ar in zaka fita daga gida bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah daga ciki kuma akwai lazimtar salatin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hadisin ubay ibn ka'ab ya tabbatar shi ma yana daga cikin lazimtar salatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin abin da zai sa allah ya kare bawa da sauran addu'o'i irin su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mamu cewa wannan addu'a ce wadda duk mutumin da ya roki Allah subhanahu wata'ala da wannan addu'a da wata bukata da yake da ita Allah subhanahu wata'ala zai yayi mashi shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai wannan sai suka ce ali yunus khassa am fadlu lil jami' wannan ya tabbata ga annabi yunus ne kadai inda shine Allah ya kawo cewa wa zannuni in zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alai fa nada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah ya ce fastajabna lahu wa najaynahu minal gham sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi yunus ne kadai ke da alaka da wannan addu'a koko mu ma muna da alaka da ita sai annabi ya ce a kowa da kowa ne yace ku karasa ayan mana da Allah ya ce fastajabna lahu wa najaynahu minal gham sai ce mi wa kazalika nunjil mu'minin to da saura ainafin azkar wadanda suka tabbata yana da kyau mu lazumce su a matsayin mu na musulmi sannan abu na gaba ya ƴan uwa addu'a da kaskantar da kai ga ubangiji subhanahu wata'ala da koma ma Allah subhanahu wata'ala yana da cikin sababba wadanda za su sa Allah subhanahu wata'ala ya kare ya ƴan uwa musulmi addu'an nan fa ta kai hatta kasashen da ba musulmai ba shugabannin su ba musulmai ba su ma sun yarda a koma da addu'a abinda shugaban kasar America ya faɗa kenan duka a tashi ayi ta addu'a Allah ya dauke masa ainihin wannan annoba abinda kuma shugaban Italy ya faɗa kenan ai ainihin a tashi da addu'a Allah subhanahu wataala ya yi masa wannan abu yace dama su sun yarda da addu'a kuma sun san addu'a ke rike da su a ci gaba da yin addu'a to ina balantana mu musulmi to addu'a za mu tashi da addu'a sosai mu yi ta addu'a tare da mu gano wa'anna ladubba ne ake bukata na addu'a kuma wa'anna sharida ne domin bayin addu'a ba a kai addu'a Allah ya karba in ka karya sharidan da za a karba addu'a ko kai Allah bai san kana yi ba bayin addu'a ba ita addu'a ibada ce inda ibada ce tana da ka'idodi da sharida da ladubba dole ya zamanto musulmi mai yin addu'a ya kiyaye waɗannan sharidan ya kiyaye waɗannan ladubba ya kiyaye waɗannan ka'idodin kaman Allah subhanahu wata'ala ya karba addu'a kai amma bi sifa amma Allah ya umurce mu da mu yi addu'a addu'a kuma ibada ce Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai ya ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati kaga wannan sai nuna maka addu'a ibada ce yace Allah kuma ya rinon ku ya ce ku roke ni in karba muku lalle masu gin barkai dangane da ibada ta kaga malmako yace innal ladzina yastakbiruna an du'ai sai ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati dan a nuna maka al ibada ainihin addu'a ita ma ibada ce to kuma haka Allah subhanahu wataala ya umurce mu ayi sun fa a kilga cikin alqur'ani Allah ya umurce mu cewa mu roke shi addu'a anan za mu dauko hadda su qunutun nawazil duk da cewa akwai maganganu na malamai kan qunutun nawazil za a yi ta kan atta'un annuba koko a ba a qunutun nawazil kan annuba wannan dai ba lokaci bane da za mu kawo maganganun malamai amma duk mai son karin bayani sai ya binciki maganganu musamman Sheikh Salih Ibn Uthaymeen ya kawo maganganun malamai kan wannan matsala mu dai yanzu abinda muke son mu kai gare addu'a mu ci gaba da addu'a Allah subhanahu wataala ya dauke mana wannan hali da muke ciki wannan annoba mu yi ta addu'a Allah ya kare kasashen musulmai Allah ya kare al'umman musulmai Allah subhanahu wataala ya dauke mana wannan annoba to wannan addu'a da muke zance ya ƴan uwa tana da sharida tana da ladubba waɗanda kaman Allah ya karba addu'a taka bayan kai sai ana buƙatar ka da wasu sharida da ladubba in baka cika waɗannan sharuɗa ba ko kai Allah ba zai karba ba waɗannan ladduba in baka bi su ba Allah subhanahu wataala ba zai karba ba to shine yanzu sai mu kula wa'annan sharuɗa ne malamai suka zago mana kalkashin ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke tabbatar mana da cewa ga abubuwan da ake bukata kamun kai addu'a Allah ya karba kai ma ga abin da ake bukata gare ka inda ai Allah subhanahu wataala da yace mu roke ya Allah yace shi ma mu karba maya da Allah subhanahu wataala yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib sai yace mi ujibu da'watad da'i idza da'an ina karba kiran mai kira idan ya kira ni sai Allah yace amma fa fali yastajibu li ni ma ku karba kiran nawa wal yu'minu bi ku yi imani da ni kaga nan ma akwai kana fahimta a kalkashin wannan aya ashe addu'a tana da sharadi kenan kaman Allah ya karba sai mun yi kokarin ganin cewa mu mun karba kiran Allah duk umurnin da Allah ya ce mu yi kowa da kowa dan mu da mu da masu jagoranci mu kowa da in Allah ya ce wa aqimus salata mu yi wa atu zakata mu yi warka umar raki'ina mu yi da ya ce wala taqrabu zina mu bari wala taqrabu alfawahisha mu bari wala taqrabu malal yatima mu bari mu bar zalunci mu bar kaza to ta lokacin ne idan muka roki Allah din sai shi Allah ya karba ba mu inda ya ce ba zai karba mun ba sai in mu mun karba kiran shi sai ya ce fal yastajibuli ku karba kirana kenan in mun karba kiran Allah din lokacin ne mu in muka roke ya Allah subhanahu wataala zai karba amma Allah ya ce mu yi mun kiya Allah ya ce mu bari mun ki bari kuma muka zo muka ce ya Allah ka ba mu kaza ko ka raba mu da kaza tsoron mu yake yi da zai raba mu da wannan abin ko ya ba mu abin shi da ya halicce mu ya ce mu yi mun kiya shi da ya halicce mu ya ce mu bari mun ki bari kuma sai mu zo mu ce ya ba mu mu da kanmu ba mu kan mu adalci ba shi yasa ya ce to fal yastajibuli wal yu'minu bi kenan sharadi ne kamun ya karba addu'a ta mu karba kiran shi mu mu yi imani da shi lokacin ne sai yayi sai karba addu'a to addu'a tana da sharuɗa da ladubba muhara da sharuɗan addu'a waɗanda malamai suka kalato mana kalkashin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na farko tuba zuwa ga Allah kai mai addu'a nan ka kalli alaƙarka da mahaliccinka shine falsafar jibuli meye Allah ya hana ka wanda kake yi meye Allah ya ce kai wanda ba ka yi kai kokari ka gyara wannan sannan ka koma ma Allah baki daya sannan kai kokarin ganin cin halal da nisanta haramun lokacin ne Allah zai karba addu'a amma kai dumu da haramun ka ci haram ka sha haram ka darma haramun kuma ka roki Allah subhanahu wataala ya karba ma ya zai Allah ya karba ma kamar yadda zamu zo mu gani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan sharadi na farko tuban nan ita ce ta hanyar mu ci halal mu bar haram in ina mu'amala da haram in bai in haƙin wani ne wanda ba na uba haramun ba ba haƙin Allah in haƙin Allah ne in na tuba Allah sai ya yahe mani amma in haƙin bayan Allah ne nan ɗayan biyu ne ko dai shi mai haƙin in mayar mashi da haƙin shi ko kuma in nemi ya yahe mani wannan shine ka tuba inda mai ahallari ma cewa wa shurutut tauba annadamu alama fata wa niyyatu alla yaudu ila zambin fi ma baqi alayhi min umrihi wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha ko wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha kaga kai nadama kan abin da ya huce ma'ana in samu kaina ya hasarata alama farratu fi janbillah shekarun da nayi kwanukan da nayi a can baya cikin zinubi cikin cin haramun cikin mu'amala da haramun cikin mu'amala saban Allah in yi nadama in ci ga dan yatsa in yi nadama sosai kai ina jin bakin cikin yadda rayuwata ta yi a can baya rayuwata ta lalace wajen saba ma Allah wajen mu'amala da haramun wannan dole sai an samu wannan shine annadamu alama fata amma ka zo kai abin nan mutum yake mu'amala da haramun ko yake saba Allah yanzu sai ya bari amma sai yake jin ciwon ya bar saba Allah din ba wai cin ciwon ya akai ci a yanzu ciwo yake ma ba ya samu damar saba Allah wannan ba tuba bace ba to shine sharadi na farko sharadi na biyu ka dauki azama ka dauki niyya wannan zunubin ba za ka kara aikata shi ba na abin da ya baka umarni ya maka saurana rayuwarka ba wai ka ce nan gaba ba zan tuba a yanzu ake son ka tuba din sannan sharadi na uku ka bar wannan zunubin koda yanzu kana mu'amala da shi yanzu ne kake mu'amala da dukiyar haramun yanzu ne kake mu'amala da haƙoƙin mutane, yanzu ne kake mu'amala da kaza wanda Allah bai yarda ba. A yanzu ake son ka tuba, kar ka jira wai sai gobe sai banda gobe. A'a, a yanzu yanzu inda kake cakuɗuwa da abin, ai ba ka da tabbas don Allah zai kai ka gobe. In kuma ka ga gobe din ba ka da tabbas don Allah zai baka damar ka sake tuba din. In kuma ka san wannan din ka tuba din ba ka da tabbas din gobe in ka tuban Allah zai karba. Kuma Allah ya nuna ma ka gano abin laifi ne ka ci gaba da yi, to wannan shike jeho bawa cikin hushin Allah. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Falamma zagu azaga Allahu qulubahum. Haka Allah ya mai Yahudawa, ka gano gaskiya ka kimi, ka san galibi mutanen mu yanzu sai mutan kaje ya ce ai wallahi ghafurur rahim, ai za mu shiga aljanna ko da ce ta annab, ai Allah kada ya san na kwarai, ai malaman ma yanzu kaza da kaza, ai malaman ma a'a wannan sikelin wa yana nan, kuma shi Allahn wa yana nan, wa nada umawazilil qisl yawmil qiyamah wa yana nan, za a kawo nan ma'aunin, ma'aunin nan da za a auna ayyukan sa Abubakar da Umar da Usman radiyallahu anhu da dukkan magabata na kwarai, wannan ma'aunin shine za a auna mam, yadda za a auna ayyukan sa a kalle su kotun guda ɗaya ce. Kenan wai dan mutane sun lalace a duniya, shari'a Allah bata lalace ba. Dan mutane sun bauɗe a duniya, shari'a Allah bata bauɗe ba. Dokokin Allah suna nan, yadda suka dokokin suke zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin khulafa da zamanin sahabbai, haka suke a yanzu, haka suke har duniya ta tashi. Kenan wannan ba uzuri bane. In kace wallahi ghafurur rahim, sai mu ce maka kwarai kau, Allah yadda ya sabkar da wallahi ghafurur rahim, shi ya sabkar da wallahi shadidul iqab, kuma shi ya sabkar da inna rabbaka labil mirsad, duka waɗannan Allah subhanahu wataala sabkar da su duk Qur'ani. Kenan ya ƴan uwa, dole ne ya zamanto wannan. To sharadi na hudu shine sai ya zamanto in haƙƙin bayan Allah ne akanka ɗayan biyu ne, ko dai ka mayar ko ka nemi siyahi maka. Muddin ba siyahi maka ba, wallahi gobe kiyama sai an yi sakayya a gaban Allah. Muddin baka mayar ba, gobe kiyama sai an yi sakayya a gaban Allah. Tubarka da kai, nadamarka da kai, barin sabo da kai, dukkan waɗannan abubuwa ka bar shi, kuma a lokacin da kake aikatawa in yana da alaka da haƙƙin wani, sai in shi mai haƙƙin ya baka, sai in shi mai haƙƙin ya yahi maka ko ka mayar. In baka yi haka ba, abinda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka, yace la tu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyama hatta yuqala lishatil jalha min ashatil qarna. Lalle tabbas sai kun mayar da haƙoƙi zuwa ga ma'abuta haƙoƙi a gobe kiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace har sai ya zamanto ma ainafin akuya mai kaho ko dabba mai kaho wanda ta tunni ɗan uwarta a gobe kiyama, sai Allah subhanahu wataala ya tada ta tara mutunnin da aka mata. Wannan duka ya nuna ashe kamin Allah ya karbi addu'an mu, yi kokari mu tasirantu, mu ɗabi'antu da sababban da za su a karɓi addu'a. Na da gaskin sababban, mu nisanci haramun, mu nisanci zalunci. In akwai haƙƙin wani a kanmu, mu yi ƙoƙari mu mayar mashi da haƙƙin nan. Idan ba haka ba, gobe ƙiyama Allah subhanahu wata'ala sai ya yi hukunci, dan na yi azumi, na yi kaza, na yi kaza, waɗannan abubuwa duk za su gadar mani ne da cewa ainafin zan samu rahamar Allah subhanahu wata'ala, zan sami ainafin abinda Allah subhanahu wata'ala ya tanadi. Amma kuma wannan ba shi ke nuna cewa ba wai a gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama ni da haƙƙin bayan Allah ba da ke da kwai a kaina. Idan akwai haƙƙin bayan Allah a kaina, wannan gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi hukunci. Shi ne abinda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake magana da sahabbai, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aika wani ya je karbo zakka, shine ibnul lutubiya. Bayan ya je sai ya ce ma manzo Allah, hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya, wannan taku ce, wannan kuma kyauta aka bani. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya hau saman munbari, yayi godiya ga Allah, ya yaba Allah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu amma ba'du. Ga wani mutum mun dauke shi aiki muna biyan shi, kuma yaje ya sa aikin da muka aike wanda muke biyan ya, yaje ya ce wai wannan namu ne, wannan kyauta aka baya. Annabi ya ce me yasa bai zauna gidan mahaifin shi ba, ko ya zauna gidan mahaifiyar shi ya ga cewa za a baya wannan kyauta ko ba za a bashi ba. Bayan Annabi yayi haka sai ya ce, to dukkanin ku sahabbai, ba wani daga cikin ku wanda za ya nuna cewa na san shi a gobe kiyama a gaban Allah, ko ka nuna mana sanayya ni ban san ka ba a gobe kiyama idan ka zo a gaban Allah akwai haƙƙin bayi akan ka kaga wannan ba wai zancen ba duk wannan tuba da ake zance kai mai haƙƙi sai ka rume mashi da haƙƙin shi to a lokacin ne idan kai addu'a Allah zai karba mudiba hadisi Abu Huraira yana cikin sahihi Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo cewa wani mutum Ash'asa akhbar mutumin da yake ga yanan gashin kan ya atumulmuje ga yanan da kura annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya mudde yadaihi ila sama ya daga hannayen shi a sama yana ya rab ya rab ya Allah a karba mu Allah dauke mana wannan annoba Allah dauke mana wannan musiba yana yi ta addu'a annabi yace amma fa abin mamaki wa mat'amuhu haram abincin cin ya haramun wa mashrabuhu haram abin shan ya haramun wa malbasuhu haram tufafin ya haramun wa ghuzziya bil haram kuma ainafin an ciyar da shi da haramun sai annabi ce fa anna yustajabu law yau tayaya ma Allah zai karba mashi wai mamaki ma annabi yake wai shi ya daga hannun shi yana addu'a yaya ma za ai Allah ya karba mai kadiba fa yana cikin hali na balaguro wannan mutumin hali ne na karba addu'a ga yanan yana cikin kunci yana cikin hali na karba addu'a amma yujibul muttara idza da'u di yana cikin wannan halin sannan ya daga hannuwan ya sama sabubba ne daga cikin sabubban da ke sa Allah ya karba addu'a ladubba ne daga cikin ladabin addu'a ka daga hannuwanka a sama kamar yanda zamu zo mu gani sannan kuma ya kawo ya rabbi ya rab dukkan waɗannan sabubba ne na karba addu'a amma saboda yana da mu'amala da haramun annabi yace Allah ba zai karba ba yace tayaya ma za ai Allah ya karba addu'a shi shine fa anna yustajabu law tayaya ma za ai Allah ya karba kaga nan kenan idan muna son mu yi addu'a Allah ya karba mu nisanci haramun mu nisanci duke haramun mu masu addu'ar mu nisanci haramun su gaba ɗaya dinmu da muke nema Allah ya dauke mana wannan annoba kowa nisanci haramun lokacin ne idan muka yi addu'a mun kasa dan ba wanda zai sa Allah ya kalli addu'ar mu har Allah ya dauke mana halin da muke ci amma in ya zamanto dukkaninmu muna mu'amala da haramun dukkaninmu muna mu'amala da ainafin haƙƙin wasu akan mu muna mu'amala da haƙƙin bayin Allah to babu yanda za a yi kuma Allah subhanahu wataala ya karba addu'ar mu har mu roki Allah subhanahu wataala ya saurare mu kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna maka mutumin da yake da mu'amala da haramun sai annabi ya ce fa anna yustajabu law kama annabi ya nuna yau taya ma za a yi Allah ya karba addu'ar ta saboda sabubban da za su sa a karba addu'a bai hau sabubban ba shine ne yayi mu'amala da halal shi kuma yayi mu'amala da haramun to wannan sharadi ne na farko mu yi kokari dukkanin mu kowa baki ɗaya kakab fa firru ila Allah mu koma wa Allah dukkanin mu baki ɗaya kakab mu yi mu'amala da halal mu bar haramun duk abin da yake haramun ne duk abin da yake akwai wani burshishi na haramun da wanka ko jirwaye mai kama da wanka na dukiyar wani ko haƙƙin wani a ciki mu nisance baki ɗaya kakab lokacin ne idan muka yi addu'a sai Allah ya karba addu'ar mu wannan shine sharadi na farko sharadi na biyu ya zamanto mutumin da zai addu'a musulmi ne mai kadaita Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar rububiyya ayyukan ubangiji mai kada ubangiji mai kada ubangiji subhanahu wa ta'ala ainafin kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala ta fuskar ibada kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala ta sunayen shi kadaita subai ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar sufofin shi wannan idan ya zamanto wannan to lokacin ne Allah zai karba addu'a ma'ana shi mai addu'a ya zamanto zuciya ta cike take da tauhidi ya zamanto zuciya ta cike take da ikhlasi idan yayi wannan ne lokacin Allah subhanahu wa ta'ala zai karba addu'ar ya ya zamanto mutum ne wanda lokacin da Allah ya ce ai yayi lokacin da Allah ya ce a bari ya bari duk umurnin da ke da kai da Allah ya ce ai yayi duk umurnin da ke da kai da Allah ya ce a bari ya bari to wannan irin waɗannan mutanen sannan a zuciya ta kuma akwai tsantsar ikhlasi akwai tsantsar tauhidi a zuciya ta to a lokacin irin waɗannan mutanen sune in suka yi addu'a Allah zai karba shine Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshuduna kage yace idan bayina suka tambaye ka dangane da ni to nan wurin sai malabai suka ce ka kalli wani abu na fuskar addu'a inda zaka duba cikin alqur'ani in aka zo aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya in annabi sallallahu alaihi wasallam zai bada amsa sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kul kace amma nan wurin babu kul idan ka diba cikin alqur'ani dauki da Allah yake cewa wayas alunaka anil mahidhi sai Allah ya ce qul huwa adhan sai Allah bai ce wayas alunaka anil mahidhi huwa adhan fa atajilun nisaa fil mahidhi a inda nan sanin hukunci ne na addini waye tsakaninmu da ubangiji wajen sanin hukuncin addini shine manzan Allah domin manzan Allah shine wanda Allah ya ce ma wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim shi ake saukan mu alqur'ani kuma shine aka baiwa nauhin yamamu bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim to shi yasa in aka tambayi hukunci sai a sa annabi sallallahu alaihi wasallam yamamu bayani kaga anan san tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da shin al'ada sai Allah ya ce qul huwa adhan kace kaga sai aka sanyo annabi waisa alunaka anil yatama sai aka ce qul islahul lahum khair sai ba a ce ba waisa alunaka anil yatama islahul lahum khair a anan an yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo yasalunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum kaga sai aka sanyo annabi sallallahu alaihi wasallam waisa alunaka anil ruh قل الروح من امر ربي ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا هكذا كي تجي انا ce ma annabi in sun tambaye ka kaza kace kaza ko kuma suna tambaye ka dangane kaza kace kaza amman nan wajen addu'a sai Allah bai yarda ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga tsakanin Allah da bawa sai Allah ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Allah kai tsaye magana da bawan ya sai ya ce wa iza sa'alaka ibadi anni sai bai ce qul fa inni qaribun a kawai kai tsaye sai aka ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun idan bayina suka tambaye ka dangane da ni sai Allah ya ce kai bayina ina kusa ba wal makwa a ce ma annabi ka ce ma bayin nawa ina kusa sai aka ce a ina kusa nan sai Allah subhanahu wataala ya kore wasita tsakanin shi da bawa ba a yarda ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ratso to in annabi ba a yarda ba ya ratso wa zai ratso kuma a duniya wani mahaluki ya isa ya ratso a duniya kaga wannan dan a nuna maka cewa wai addu'an nan idan kai Allah na ji ba inda aka ce dan ina da bukata sai na nemi kuɗi ga mallam abbaka nan dauki kuɗin ce mallam abbaka ina bar addu'a amma a wannan in kai abu wata magana ce mai zaman kanta amma kai lahimi kama Allah subhanahu wataala kai da kanka dan Allah bai ce Allah cewa yayi fa inni qaribun kai da kake da matsala ka roki Allah Allah yana sauraron ka kuma idan kai din ba inda aka ce wai kai in ka roka Allah ba zai karba ba sai in ka ba wani kudi ya ma lokacin Allah zai karba shi yasa waɗannan mu bi wannan darasin a hankali za mu kawo sharda na karba addu'a wanda ko ni yanzu idan na kiyaye su kowa idan ya kiyaye sai ya daga hannu Allah zai karba addu'a kai amma matsalar mu kamar yanda zamu zo mu gani cikin sharda gaggawa mutanen mu so suke shi yanzu magani yanzu so yake yaran zaku yanzu kuma yanzu ya ga kamar na na Maryamu anna laki hadha qul huwa min indillahi inna la yazuku man yasha'u bighairi hisab yanzu yake son yaran zaku ta yi aikin ta yace yaran zaku kuma so yake yanzu ga ya to shi kuma ba ya da kasuwa ba ya da aiki to kaga kai dai ba nana Maryamu bace ba balantana asab koma kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada inda harizqa kaga kai dai ba nana Maryamu bace dole sai ka tashi ka je ka bada to wannan ya ɗan uwa kaga sai Allah ya ce mu annabi wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib sai Allah bai ce annabi kace ni a kawai Allah sai ya magana kai tsaye da bani yace ni kusa niki ujibu da'awata da'i iza da'an ina karba kiran mai kira idan ya kira ni mai addu'a idan ya roke ni Allah ya ce ina karbawa garanti ne Allah ya baka zai karba amma sai ya aza sharadi sai ya ce fal yastajibuni ku karba kira na babu babban karba kiran da zamu ma Allah irin mu kadaita Allah da tauhidi kadaita Allah subhanahu wataala da tauhidi shi kadai mu danganta mai sufofi na kamala mu kore mai sufofi na tawaya da na kasu wannan shine ainihin abin da yake tauhidi a kadaita Allah da ibada a kadaita ta wajen ayyukan shi a kadaita ubangiji subhanahu wataala wajen ibada a kadaita shi cikin sunayenya a kadaita cikin sufofinya idan muka yi haka to fal yastajibuli wal yu'minu bi in muka yi haka lokacin ne Allah zai karba addu'an to wannan shine sharadi na biyu daga cikin sharadan da zai sa Allah ya karba addu'an sharadi na farko mu tuba mu koma ma Allah mu bar haramun mu yi mu'amala da halal mu bar mu'amala da haramun sharadi na biyu ya zamanto kai mai addu'ar mutun ne mai kadaita Allah subhanahu wataala wajen rububiyya ayyukan shi wajen bauta min cikin sunayenya cikin sufofin shi ma'ana ya zamanto zuciyarka tana cike da tauhidi da ikhlasi sannan kai mutun ne mai karba kiran Allah mai karba umarnan Allah to a wannan kai sharadi na biyu sannan mu zo mu ga na uku da na hudu insha Allah ta'ala abinda muka fadi dai Allah ya ba mu lada kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana muna roƙo Allah subhanahu wataala ya dauke mana wannan annoba da muke ciki ya Allah subhanahu wataala ka tsagaita mana ita muna roƙo Allah subhanahu wataala ya tsagaita mana ita ba dan halin mu ba sai dan tausayin shi da jin kanshi da lutufin dinya da irin yadda yake tausayin bayi ɗan uwan mu musulmai da suka kamu da wannan annoba ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya wadanda kuma ya zamanto wannan annoba ita ce sanadiyar rasa rayuwarsu ya Allah muna roƙonka ka ba su ladar ainafin ladan mutumin da yake yayi ainafin shahidi irin yadda manzonka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa wadanda kuma basu kamu da ita daga cikin al'umma musulmai ya Allah muna roƙonka ka tsagaita mana ita ka kare mu ya Allah subhanahu wataala ka tsagaita mana ita ka kare mu Allah ya kare mu daga fitintunu na zamani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar